أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لي عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قاري بود جدنا الله سبحانه وتعالى دي كام وانا يني ميتار البركة يني الاربا دران الكميس وانا يو watan biyar a musulunci watan jumadil ula iya da kwanaki 23 kenan 23 ga watan biyar din musulunci shekarar hijira yau 1445 wanda hakan yayi daidai da 6 ga watan 12 miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka Masjidu Darul Qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator Senator Muhammad Juma Goje dake wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe barkamu da sake kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin Aqba'ul Musallin ma'ana kusakwaran masallata na Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan masu bibiya idan ba su manta ba karatu ya kawo mu ƙarshen abin da maliki ce tarku du'a al-istiftah fi salah agare rashin yin addu'a ta istiftahi a cikin sallah wannan shi ma kuskure ne wanda da yawa daga cikin masallata suna aiwatarwa mutum yayi sallah amma bai karanta du'aul istiftahi a cikin sallar shi ba mun ji da ma'aikin Allah ya kwadaitar na game da addu'a ta istiftahi a cikin sallah wanda bayan kabbaran harama ake karanta ta kafin a fara karatun Fatiha wannan duk bayani ya gabata karatu zai tashi da mu a shafi na 53 a littafin insha Allah a namba ta 7 tarkul isti'aza wal basmala rashin yin a'udhiya da basmala a cikin sallah kafin nan akwai wani bawan Allah ya rubuto tambaya a makon da ya gabata tambayar guda biyu ce tambaya ta farko game da ikama yake tambaya wajen qad qamati salah qad qamati salawai qad qamatu ake ce ko qad qamati wannan abin da ya rubuto kenan to qad qamati ake ce qad qamati salatu qad qamati salatu bil kasra ta hatta al marbuta an gane ko wannan shi ne tambayar sa na biyu a wai akwai wata baiwar Allah tana aure to ita wannan mata ma'aikaciya ce kuma tana zuwa tana yi wa mahaifiyar mijinta alkhairi lokaci bayan lokaci tana zuwa tana gaida ita tana yi mata ihsani to wai ita wannan uwa ga mijin nata take tambayar cewa ita wannan matar dana ta wai ba kullun take zuwa gun aiki wai ya halatta idan ta mata ihsani ta karba tunda ba kullun take zuwa gun aiki ba to wannan wani taurata wani ne ta zaki ya wace ji a ce ma ba ruwan ji ita ma'aikaciya ce ma'aikaciya ce tana zuwa gun aiki ne tana zuwa ba ruwanki da wani bincike akwai aikin da ba kullun sai ka je ba kuma haka yake a shari'a akwai aikin da ba kullun sai ka je akwai na shift na ga
kai aikin da kaidarsa ba kullun sai kaji ba wannan wani dogon bincike ne wannan yana tajassus kenan ba ruwanka da wannan idan haramun ya bayyana ga wanda zai baka abun shi ka tabbatar haramun ne to zaka iya kauce ba zaka rawa amma kai kuma ba a sa kai bincike dole sai ka gano abun da wani yake samu wannan ba abun da dabe ka ya tuma idan ta zo ta gaida ke ta ka miki alƙari ki karba wannan shine kai ba ruwan ki tana zuwa aiki ba kullum ba ta kyakkyawan niyya wannan ba hurumi ke bane sai kuma baiwar Allah idan har aiki ke nan kullun da kullun ne to wajibi ne ki kiyaye amanar aiki domin ki tabbatar abin da yake samu halal ne 100% kar ki dinga kin zuwa aiki kuma alhali aikin ki na yau da gobe ne in kina hakan ki tsoron Allah ki gyara wannan shine na sai da zamu yi ni kuma aikin ki ba sai an je yau da gobe ba to wannan kina da yanci kina da dama domin haka shari'a ta baki wannan dama din wallahi ta'ala inda zamu tashi kamar yadda na faɗa a shafi na 53 kan lamba mai lamba ta 7 wanda maliki ya tarkul isti'adha wal basmala kuma wannan shine darasin mu na 27 a cikin littafin insha Allah maliki cewa tarkul isti'azati wal basmala rashin yin a'udhu billahi min isti'aza basmala kuma shine bismillahir rahmanir rahim wannan kuma kamar wani abu ne wanda larabawa suke da shi a takaita kalma bisa wa'ansu jumla kai akan wata kalma basmala ta kunshi bismillahir rahmanir rahim kamar isti'aza a'udhu billahi minashaitanir rajim kamar hawqala la hawla wala quwwata illa billah kamar hasbala حسبي الله ونعم الوكيل كما حيلل لا اله الا الله اغاني كو دو wannan suna da irin wannan salo sai a takaita jumla akan wata kalma guda ɗaya wanda ta dauma a jumla gaba ɗaya rashin yin isti'aza da basmala a cikin sallah kamar yadda malai faɗa maliki cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama ba'da qira'ati du'a'ul istiftah bayan ya kammala karanta addu'a ta bude sallah yasta'izu billah iya neman tsarin Allah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya kulu a'udhu billahi minash shaitanir rajim iya cewa ina neman tsari daga Allah ya kiyaye daga shaitan ar-rajim abin jifiwa min hamzihi hamzihi ne aibi aibi daga shedan ina neman Allah ya tsare daga aibin shi wa nafkihi nafkihi ni al-kibr ina roƙon Allah kada shedan ya sami girman kai wa nafsihi an-nafsu suna cewa an-nafsu shine kamar tofi an gane ko akwai an-nafsu bil kha akwai an-nafsu bisa al-musallasa annafhu bil kashine busa fa iza nufika fi su busa kenan annafhu bisa al-musallasa shine tofi wanda yawo yake dan fitowa daga bakin ka an gane ko shine wanda manzo Allah kice idan zaka kwanta ka hada hannunka an gane sai karanta kul huwa farqinasi annafhu kamar iska da yawo tana taba hannunka sai ka shabe jikin ka idan zaka kwanta ini annafhu an gane ko to shi kuma na malam sai fasara da ashir shi dan ya kayyala ma waƙe waƙe a cikin zuciya kullum baka da aiki sai waka ko kuma kana neman tsarin Allah daga shedan kare tofi ka ya zama to duk inda ya jaka zaka tafi duka ma'ana biyu tana zuwa to ka nemi tsarin Allah daga wannan domin sharin shedan lokacin da zaka yi karatun Qur'ani ma Allah ya ce ka nemi tsari da shi an gane ko fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan za ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan abin jefe to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya neman tsarin Allah game da shaitan da wannan bangarori nasa hamzu ko sun fassara da alhamzu wal lamzu na malaman furu'a hamzu da lamzu kyafice da yafice to da shaitan kai ta roƙon Allah kar Allah ya sa shaitan ya yafice ka koye ma kirci domin halaka kaze nan kuma ya fassara hida aibi naf girman kai nasa da waka ta su da abin da ya kamata wa kana ahyani ne yazidu fihi wani lokacin iya samun ƙari a wannan addu'a iya cewa fa yaqulu iya cewa a'udhu billahi samii'il 'aliim, ina neman tsarin Allah as-sami' mai ji al-'aliim ko masani, min ash-shaytaanir rajiim, daga shaydan abin jehewa, min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, summa yaqra'u bismillahir rahmanir rahiim, sannan sai manzon Allah bayan ya gama uziya sannan ya karanta bismillahir rahmanir rahiim, amma wala yajharu biha, baya bayyana su. Ana gane ku tun daga du'aul istiftah din da a'uziyar da basmala duka ba a bayyana, duka bisa ittifaqin malamai wannan aka haika, za a yi amma asuru za a yi. Ana fahimta liman idan yayi kabbara ko kai kabbara zaka yi shiru ka karanta du'aul istiftah wanda ta sauka gare ka, kai a'uziya, kai basmala, sannan in sallar bayyanawa ce sai a ji kafara alhamdulillahi rabbil alamin. Da wannan kalmar ake ji manzon Allah iya bude sallarsa wanda ake bayyana karatu sallallahu alaihi wasallam. An bayyana shi wannan? Na'am.
Shi mai wannan auzin ko basmala din da yake sai muna cikin sallah sai ya zo a ƙarshe kawai sai ta shi sai ya bayyana mana a cikin malam muka tabbace shi me
matsayi. Eh, sai ya masa nasiha ba maki bai sani ba.
Malam ka masa nasiha.
Yawa sai a masa nasiha, kar a kosa dai sai a mai nasiha. Misali an zo ana sallah, wani ya zo ya bayyana a uziyar da basmalar, kuma ana cikin sallah ya bayyana, kowa ya ji
duka uku yake.
Yawa da istiftahin da basmalar da uziyar, wannan bayyanawar ba shari'a bace, tunda an karanta cewa manzon Allah baya bayyana. In kuma kana so kai sallah irin ta manzon Allah kar ka bayyana, sallu kama ra'aytumuni usalli. An gane ko? Wannan shine abu na gaba, adamu luqufu ala ru'usil ayat, adamu luquf, rahin tsayuwa, ala ru'usil ayat, a ƙarshen kowace aya shi ma laifi ne, ko kuma ba haka manzon Allah ya yi? An gane ku, kar a ce laifi din ne a gaban abin ya girma, amma manzon Allah ba haka yi ba. A tsarin karatun sallah na manzon Allah kowace aya tsayawa yake, kowace aya tsayawa yake. Ana fahimta? Daga cikin kuskure shine ya zamto ba ka tsayawa a ƙarshen kowace aya, kana wasul, ka haɗa kamar aya biyar da numfashi ɗaya ko aya bakwai da numfashi ɗaya, kuma a cikin sallah. Wannan ba irin wannan sallar manzon Allah ya, ko ba irin wannan karatun manzon Allah ya ba a sallah. Wantashara baina kathirin min al-a'imma, malai ce hakan ya yaɗu a gun da yawa daga cikin malamai, adamu luqufi ala ru'usil ayat, wanda ba sa tsayawa a kan ƙarshen kowace aya. Fayaqra'u ba'dhum al-fatiha ayati ni ayati, wa an su za su dinga karanta fatiha aya biyu, misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kaga aya biyu ke arrahmanir rahim maliki yawmiddin, wa an su da haka aka suke karanta fatiha. Haka malai ce wa an suna karanta fatiha ayati ni ayati, suna numfashi a ƙarshen kowace aya guda biyu. Bal inna minhum man yaqra al-fatihata bi akmaliha fi nafsin wahid, wa an suna karanta aya ma ga fatiha gaba ɗaya da numfashi ɗaya, tunda kan alhamdulillahi rabbil alamin ba zai tsaya ba sai ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wani wannan sai ƴan tangi ne ko? Yawa masu gwada numfashin nan, to wa an su haka suke, sai kuma ya ɗauka tun daga farkon fatiha har ƙarshe da numfashi ɗaya. An fahimta? Duna an yaqifa ala ra'si aya illa al-akhira, baya tsayawa a ƙarshen kowace aya sai ya je ƙarshe gaba ɗaya. Sai malai shi wa huwa mukhalifun lis sunna as-sabita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wannan an saba wa sunna ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yukhalif as-sunnatu as-sabita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yin aya biyu ko haɗe fatihar gaba ɗaya a numfashi ɗaya, to malai ya ce wannan an saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Fasu'ilat ummi salama, an tambayi ummi salama, ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha, Allah ta'ala ya kare dare ta, an qira'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana tambayar ta game da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sai ta ce kana yaqta'u qira'atahu aya aya, Ummi Salama tace manzon Allah iya yanka karatunsa aya aya, idan yazo aya zai tsaya, ya karanta wata aya ya sai haka yake. Sahabbai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan iya karatu sallah zaka iya rubutawa domin iya bin kowanne harfi ya bai hakkinsa baya wasal an gane ko baya sauri irin da in ka iya ka san arabiya to ayar da manzon Allah ya fara zaka iya rubuta ta sallah domin abin iya bin sa bitarassul a hankali a hankali. To na Ummu Salama ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na tsayawa a cikin kowace aya. Wannan hadisi kuma iya cikin littafin Imam Abu Dawud da Imam Al-Hakim da Baihaqi da Imam Ad-Darul Qutni da sun fito da wannan hadisi. Sai Malik ya ce wa kana Ibn al-Qayyim Malik Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa wa kana qira'atuhu maddan manzon Allah ya kasance karatunsa iya jan madda shine maddan madda kuma shine al-idalatu sawt jan sawti shine madda an gane ku a ja sauti kuma huruful madd suka ce salas ko sune awaya alifun da wawun da ya to ma'aikin Allah iya jan karatunsa baya haɗe madda qira'atuhu madda ya kifu inda kulli aya ma'aikin Allah iya tsayawa ƙarshen kowace aya waye muddu biha sautahu kuma iya jan sautinsa idan ya je ƙarshen aya iya jan maddul adli sukun iya jan maddul adli sukun kuma iya jan kowace madda ya ja aji sautinsa ya ja sallallahu alaihi wasallam. Wannan ma laika wannan magana cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadi kariri ba wa kala ad-dani malam imamu ad-dani yake cewa wa kana jama'atu min al-a'immatus salifin jama'a da yawa daga cikin magabata malamai daga cikin magabata wal qurra al-madin da makaranta waɗanda sun shuda sun gabata yastahibbuna al-qata' ala al-ayat sun soyatar agun masallata da makaranta a dinga tsayawa ƙarshen kowace aya idan mutun ya karatu an fahimta ine yastahibbuna al-qata' ala al-ayat sun kwadaitar akan cewa makaranta a dinga kokarin tsayawa ƙarƙashin kowace aya wa in ta'allaqa ba'dhum bi ba'd koda ayar kuma ɗayar tana da alaka da yar uwar kamar qul huwallahu ahad allahus samad ka qul huwallahu ahad tana da alaka da allahus samad to sai ka tsaya qul huwallahu ahad kace allahus samad kace lam yalid wa lam yulad misali kowace aya koda da tana da alaka da wata a ma'ana to ka tsaya ƙarshen ayar da aka mata alama aya ce an fahimta kuskure da takwas shine rahin tsayawa a ƙarshen aya ko wasulu mutum ya da aya biyar shida a numfashi daya to ba irin wannan tsarin manzon Allah ya bi ba a karatun sa sallallahu alaihi wasallam. Kuskure na tara al-qata'u fi qira'ati al-fatiha al-khata'u fi qira'ati al-fatiha kusakurai da ake samu a cikin karatun Fatiha wannan mu maida hankali sosai domin an ce la salata liman lam yaqra bil qur'an babu sallah game da wanda bai karanta Fatiha ita Fatiha kusan ita ce jigo a sallah idan babu ita babu sallah ana ganewa ko to ana samun kusakurai a karanta Fatiha kamar yadda Malik kawo Malik ya cewa wal khatu fi qira'ati al-fatihati mawjudun inda kathirun min al-awam yace samun kuskure ko kusakurai a cikin karatun Fatiha yace abu ne samamme abu ne wanda iya nan tabbacacce agun da yawa daga cikin amawa mutane awam shine wanda bai damu da karatun addini ba idan musulmi ne amma ba ruwansa kawai yawa inda bai damu da bahi da malami bai damu je sa littafi ya karanta ba wannan shine am jam'in sa awam sune yake cewa gama gari ko sune gama gari mutane ke wanda ba ruwansa da karatun addini idan musulmi ne a suna ya san ka amma ba ruwansa da karatu to irin waɗannan malami ya ce ana samun kusakurai masu yawan gaske idan kaji suna karatun Fatiha a sabbi wa min hadhihi al-aqba malami ya ce daga wannan kusakurai da ake samu akwai ma mayu hawilul ma'ana akwai kuskuren da yake canja ma'anar ma wannan kuma kuskuren yafi illa a samu kuskure yayi sanadiyar canja ma'anar aya to wannan har in da ganganci akai wannan zai iya batawa mutun sallah kuma zai iya fadihi daga musulunci ana fahimta bal wa yabtulu salah mali ce wani kuskuren ma iya zama sanadiyar bacin sallar gaba daya tun a fatiha ko wanda suke barin sallar su ma gaba daya ka kaulihim kamar fadin su su wadancin awam din kenan in sun zo fadin Allah da yake cewa siratal ladina an'amta alaihim su kuma sai su an'amtu mun kuma fatiha alatta sai su damma alatta an'amta wani kuma sai ce an'amtu to fadin an'amtu ya canja ma'anar ayar ana fahimta faqad ja'ala al-in'am min qibali shakhs nafsa la min qibali Allah azza wajal sai sanya ni'imar akan shi mai karatu sai jingina ni'imar akan sa ba akan Allah kamar da kace ihdinas siratal mustaqim Allah ka shaida mu tafarki madidici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su an'amta kai ni'ima kai Allah akan su to irin tafarkin su miki su amma idan kace an'amtu kana ta tafarkin da kai musu ni'ima kai kaga ma na ta canja ka dauki aikin Allah ka dora wa kanka kaga ma na ta ruguje gaba saboda ka dauke fataha da sa damma akan wannan tawun din to tana iya bata ma sallah gaba saboda ka shi yasa nace a kiyaye karatun yana da hadari wannan ina
akwai masu cewa al'amta
kuma eh al'amta wallahi da gaskiya akwai to shi ma kuskure ne an ne ba albane ba alif da lam bane alif ne ya daura nun an'amta an'amta shi yasa fatiha wajibi ne a ji a koya yau ko da ka ce kai ba za ka ba da lokaci wajen koyon karatun qur'ani ba to amma karatun da za ka yi a sallah wajibi ka je koya karatun sallah wajibi ne ka je ka samu malami ya koya ana fahimta sai malami yake cewa sheikh ya sanya ni'imar min qibali nafsihi min qibali shakhs nafsi la min qibali Allah azza wajal wa huwa qada sai malami yake wannan kuskure ne yabtulu salah iya kawo sanadiyar bacin sallar ba gaba daya fijibu alaihi wajibi ne gare shi an yajli saliban yusahiha lahu qira'at al-fatiha me irin wannan injimala yace wajibi ne je ya zauna ya samu malami ya koya mai karatu fatiha kaje ka zauna malami ya inganta maka karatu ka da fatiha wal ayatu allati yaqra'uha min kitabillah da kuma ayoyin da yake kokarin karanta su cikin littafin Allah kamar ayoyin da zai karanta a yayin da zai sa an bayyana wannan kuskure na biyu a yayin karanta fatiha kenan mali ce kauluhum fadin wa'ansu daga cikin mutane asta'antu bika ya rab asa wannan kalmar bayan an gama iyaka na abudu iyaka nasta'in wa'ansu suna hadawa da wannan asta'antu bika ya rabbi kamar ina neman agajinka da tanyonka ya ubangiji kaga wannan kalma ce mai kyau amma bata zo a rubuce ba kuma karatun fatiha maktubun ne baya bukatar ijtihadi ko kiyasi kathiru minan nas mali ce da yawa daga cikin mutane ya kulu da suna cewa hadha lafzu inda kaulil imam su faɗi wannan lafazi yayin faɗin liman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan liman yace Allah gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ويقول ربي اغفر لي ولوالدي عندما يقول الامام اهدنا الصراط المستقيم واصيد لمن يجي اهدنا الصراط المستقيم كيسجي ربي اغفر لي ولوالدي ام فهمت وبعضهم وانصكما يتلفظ بادعيه كثيره سنا فرتا لفظ ادعوي مسيوا وهذا كله غير وارد وانا دكان سو magana ce wanda ba ta da tushe ina ghayr wari bata gangaro ba bata samu asali ba wala thabit ba magana bace ingantacciya tabbatacciya wala yasihu fil farida min zalika ba abin da ya halatta ka fada cikin sallar farilla illa qawlu sai fadin ka da zaka ce subhanaka fabala inda qira'atul imam qawluhu ta'ala alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta idan liman ya karanta ƙarshen suratul qiyama yazo wannan ayar da Allah ke cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta shi mai wannan ikon bai zama to ba zai iya raya matattu shine Allah ce ma'ana Allah bai zama to shi iya da ikon raya matattu ba to nan an taba ji ruwaya an ce manzon Allah ya ce subhanaka fabala sarki ya tabbata a gare ka Allah ka isa ka raya matattu an fahimta a wannan lafazin ya inganta a hadisi to shi yasa malai ce wannan shine ya halatta idan kai ka karanta ƙarshen suratul qiyama ko limamin kai karanta ƙarshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta to ya halatta kace subhanaka fabala amma shi ma ba bayyana wake sai ka faɗa abin a cikin zuciyarka subhanaka fabala to wannan ya inganta mukhalafatul imam fi ta'min kuskure na gaba saba wa liman wajen faɗin amin bayan ya kammala karatun fatiha tajidu kathiran minan nas mare ce zaka samu da yawa daga cikin mutane yukhalifuna al-imam suna saba wa liman titta amin a cikin faɗin amin fa imma yasbikahu ko dai su riga liman faɗa aw bi ta'khiri ta'min ba'dahu ko su jirkinta fadar amin din bayan fadar liman an fahimta wa an su za su riga liman wa an su kuma za su jirkinta bayan liman ya fada sai ce wal afdal wal mustahab abin da yafi falala kuma abin da aka fi so fi zalika a cikin sha'anin fadin amin shine al mawafaqatu lil jam bain al adilla al mawafaqatu lil jam fi mawafaqa tare da liman wannan shi abin da aka fi so idan liman ya kammala karatun fatiha idan zai ce amin to ku faɗa tare yini al mawafaqa da ku yi mawafaqa da liman wajen faɗar amin tare da shi mala ya ce shi ne afdalu wal mustahab abin da yafi falala kuma abin da aka fi so ya ce akwai adilla akwai dalilai da yawa qala al khattabi malam khattabi yake cewa ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wasallama ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala al imam wal dallin idan liman ya faɗi wannan kalma ta ƙarshen fatiha fa qulu amin ko kuma mu sai ku ce amin ai ma'al imami sai malice tare da liman din fa qulu amin ma'al imami kuma mu ku faɗi kalmar amin amma tare da liman mu hatta ya ka ta amina kuma ta amina huma har faɗin ku amin da nasa ya zamto tare ku faɗa an fahimta wa amma kauluhu amma faɗin sa idza ammana aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin fa innahu la yukhalifuhu wa la yadillu ala annahum yu'akhirunahu an waqti ta'minihi mala yace fa innahu la yukhalifuhu hakan bi sa ku saba wa limamin ku ba wa la yadillu ala annahum hakan baya nuni cewa su yu'akhirunahu suna jirkintawa bayan liman ya fada an waqti ta'minihi a lokacin da liman yake cewa abi wa innama huwa ka qaulul qa'il sai mala yace wannan ne kamar fadin mai magana ne wanda yake cewa iza rahila al amir farhalu iza rahila al amir farhalu ko farhalu idan liman ya hau idan shugaba ya hau kuma ku hau ba iya ne ban wai sai ya hau da daddewa kuma ku hau ba ana fahimta yani iza akaza al amir fi rahil idan alliman ya kama niyyar afwan amiri shugaba ya kama shiri na tafiya to ba tahayyu lil irtihal kuma ku fara shirin wannan tafiya ana gane ku idan ya shirya ku shirya ba wai sai ya tafi yayi nisa ku bi shi ba ai ba haka ake bi shugaba ba ko iya shiryawa kai ma kana shiryawa ka'ida dai shi ana bin sa a baya ne ana fahimtar wannan to abin da yake so ya ce idan an ce idza ammanal imamu aminu ko idza ammanal imamu fa aminu ba wai ana nufin sai ya faɗa sannan da jinkiri ku faɗa ba a iya faɗa ku faɗa tare idza ammanal imamu fa aminu ma'an idan liman yace amin to ku faɗa tare da shi gaba daya haka ma lai ka wannan istinbadi a wannan sai malike cewa wa inna ma huwa ka qaulul qa'il wajha يعني اذا اكثر امير الرهين فتهيئوا للارسال وين ويتبه ذلك حكم مغانه تنا يفتوا فيلي من قوله صلى الله عليه وسلم افدي مزن الله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث اكرشن wannan hadisi da yake cewa fa innal malaikata yaqulun domin su malaiku su ma suna cewa amin idan liman ya kammala karatun fatiha to malaiku ma suna fara har manzon Allah yake cewa duk wanda amin din sa ta dace da ta malaika to Allah ya gafarta masa zunuban sa ana ganewa amma duk da haka sai ga wani masallacin ba sa iya cewa amin din ya sadi kun yi ro kuke ji to me abin nauyin fada cewa amin to diddai a hadu a gyara daga limamin har mamun duka ko waye baya so a gafarta mai zulumin sa ne ba wanda baya so ai kowa iya so a gafarta mai zulumin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yace amin bayan liman ya kammala fatiha yayi dace amin din sa tayi daidai da amin din malaika to yace Allah zai gafarta mai zulumin sa a fadar amin cikin sakan 30 in kai dace sai Allah ta'ala ya fi mazulubanka dama me matsalar mu ne ba zulubi ba zulubi ce matsalar mu ai ita ce matsalar mu a duniya ce matsalar mu a rayuwa dan adam bai hadu da matsala mafi zama matsala kamar zulubi ba zulubi da saban Allah shine matsala ta ƙarshe ga dan adam an fahimta to hakan iya sanya ya jawo dalilin Allah ta'ala ya gafarta ma zulubanka gaba da har in ka dace da fadin ka da fadin malaika yayi daidai lokacin da kace amin saboda ka wajibi ne muraya wannan sunna har mi ku in irin wannan garaba su da manzon Allah ya fada Allah subhanahu wataala yana ana fahimta wa innal imam yaqulu amin liman yana cewa amin kuma sai ku fada kawai qala al-albani malam albani yake cewa wa min tamami zalika daga cikin abin da yake cikekke game da wannan mawafaqatul imamu fihi a samu mawafaka yin abu tare da liman an fahimta shine mawafaqatul imam a samu ku yi abu tare da limaminka fadin amin a cikin sallah wannan shine abinda malam albani Allah ta'ala ya ara masa rahama yake cewa sai ba yake cewa wa adawu musabaqatahu kuma kada ka riga shi ba a san riga shi wa hadha amrun qad aqalla bihi jama'iril muslimin wannan al'amari na fadin amin din nan to mali yace da yawa daga cikin masallatan sun samu matsala sun samu kuskure game da shi ko dai wasu ma ba su fadin amin daga bayin da nake ko kuma wani zai fada amma ba za a je ma can a cikin zuciyarsa zai fada ko wani ya riga limamin sa fada ko wani ya jirkinta sosai bayan limamin sa ya fada yace jama'a da yawa daga cikin musulmai akwai matsaloli a al'amarin cewa amin bayan an kammala karatun fatiha fi kullil bilal silmani ce duk a garuruwa magaji allati atihu li ziyaratuha wanda mali ce wanda ya samu damar kaiwa ziyara garuruwa yace duk garin da yaje to akwai matsala a wannan an fahimta kaga matsalar ba nan bace kawai yace duk garin da Allah ya bashi ikon zuwa to ya tadda irin wannan matsalolin wa an su ko ba sa fada wa an su ko suna rigali bamun su wa an su ko suna jirkin tawa sosai bai liman ya fada wai jaharuna fiha bitamin fa innam yasbiqul al-imam wa an suna bayyana amin din su da karfi har ma su riga liman fada yabtadi'una bi qabl ibtida'i al-imam suna fara fadar amin kafin liman ya fara fada wannan yace kuma kuskure na gaba al-lahanu fi kalimati amin ana samun matsala lahan shine kuskuren da zai iya akwai lahanun jali akwai lahanun khafi lahanun khafi shine lahani boyayye wanda ba zai iya jirkita ma'ana ba an fahimta akwai kuma lahanun jali lahani wanda yake bayyana ne zai iya bata ma'ana kamar can an'amtu din can maimakon an'amta a ce an'amtu to lahanun jali kenan lahani wanda zai iya jirkita ma'ana amma akwai lahanin da ba zai iya canja ma'ana ba kuskure ne amma ba shi da karfin canja ma'ana to mali ce akwai kusakure da yawa da ake samu akan kalmar amin din kanta wa hadha qat'un muntashir bainal musallin mali ce wannan kuskure da ya yadu a tsakanin masallata fa hum yamudduna maddul badal sittatu harakat wa an suna jam maddul badal har tsawon harka shida ana fahimta wa suja'a min suja'a din shine maddul badal ko dai ce an ce imamu rusu yana janta kamar haka harka hudu ne lokacin amma jumhur al-qurra suna janta harka biyu ne an gane ko amin amin haka ake so ba amin ba ba amin ba an gane ko karka ce amin to kaga baka yi madul badal ba ke amin 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 haka ake so kar a ja da yawa kuma kar a kijiya dan karar din wa huwa qat'ul a lugawiyun malace wannan kuskure ne a luga karka ja ta yawa sai ma'anar ta canja bayyin bayyananne qat'ul lugawiyun bayyin fala yamuddu illa harkataini ita kalmar amin ba a so a ja ta fiye da harka biyu ba a san a ja ta fiye da harka biyu wa kazalika tashdidul mim haka nan wan suna yi wa mimu din shadda amin min amma su tashdidi wannan kuskure ne ba shadda akan mim an fahimta wa huwa marwiyun an ba'du ahli lugha amma wannan yace an rawaito daga wasu daga cikin malaman lugha amma yace du a lugal ma wannan da'if ne wa huwa da'if magana ce mai rauni wa qala li mutawali mutawalla sha'rani ke man qalahu hakaza batala salatu yace duk wanda ya wa mimun shadda to ya bata sallarsa kaga wannan ya aibo da yawa yace duk wanda yayi wa mimun shadda a fadin amin kace amin to yace ka bata sallarka haza yabbi haza yabtulu haza batala hakaza batala salatu haka yaba a cikin littafin tamamul min a cikin al-fatih mujalladi na 2265 maliki cewa kuskure na gaba tikrarul fatiha a maimaita fatiha din fatiha ba a maimaita ta ko a nafila ko a farami an gane ku har ma malamai suna cewa har in ka maimaita fatiha a sallah to sallarka tana iya baci za ta yi rubujewa ita sura za ka yi ta karantawa har iya ƙarfinka za ka iya ɗau aya ɗaya a karatun sallah ka dinga maimaitawa sama da sau ɗari ma an ce akwai lokacin da manzon Allah ya qiyamul layli da aya ɗaya in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim an ce da wannan yayi ta qiyamul layli duk da rake ta karanta to kaga ashe maimaita sura ko maimaita aya a sallah ba matsala bane amma maimaita fatiha ko matsala an bayyanta sai maliki cewa nasma kathiran minan nas yace ni naji da kunne na da yawa daga cikin mutane yukarriru qira'atul fatiha suna maimaita karatun fatiha aksar min marra fiye ma da sau daya khassatun fi rak'atayn al-akhiratayn yace musamman ma a rak'a biyun karshe kamar rak'a biyun karshe sallan azhar biyun karshe sallan asar biyun karshen isha'i wanda ake karanta fatiha din kawai an fahimta wani in ya karanta fatiha din idan liman bai ruku'i ba wai sai ya sake maimaitawa akwai masu haka idan ya kammala fatiha ga liman bai ruku'i ba sai ya sake maimaitawa to wannan maimaitawa kuskure ne waraka ta fi aya kai tai idan liman yayi ruku'i to yake ruku'in ka an fahimta amma maimaita fatiha kana mai sani malamai sun ce zai bata ma sallah zaka yi rubutu sallah wa hadha mukhalif lima sabbata an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai malai ce maimaita fatiha a sallah to al'amari ne wanda ya saba abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha mazhabu jumhurul ulama wannan shine matafiya ta mafi yawa daga cikin malamai mafi yawa daga malamai ba a samu sabani ba sun ce maimaita fatiha a sallah a raka cikin raka daya to iya kawo bata sallan kuma sabanin abin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam kuskure na gaba mai namba na 14 istihbab as-sukut ba'da al-fatiha ana so istihbab na almustahab ne ana so kai shiru dan kadan bayan ka kammala karatu Fatiha kafin ka fara sura to ka samu sakan haka shiru sakan 10 ne 20 ne sannan kuma sai ka bude karatu sura wastahabba as-sukut ba'da qira'ati al-fatiha an kwadaitar an soyantar da ay shiru bayan kammala karatu Fatiha litamkin al-ma'mumin min qira'ati to kaje wata hikima ta biwa domin ka biya mamunka dama karanta an fahimta ka biya mamunka dama su karanta litamkin al-ma'mumin min qira'ati kathiru min al-a'imma fi mu'zami al-bundan da yawa daga cikin malamai amma fi yawa daga cikin garuruwa wal aqdar da kasashe wa zahaba ila zalika ash-shafi'iyya malam imam ash-shafi'i da al-majiri sun tafi akan wannan shiru kadan bayan kammala karatu Fatiha amma wala dalila alayhi taqumu bihi hujja al-istiba malam amma babu dalili ba wanda zaka tsayo akan sa akan cewa haka musahabi din sai dai kiyasi an ce an rawaito shiru guda biyu daga manzon Allah a sallah kamar da ina zasan zai kawo hadisin a gaba shirun farko bayan ya kammala bayan ya yi kafaran harama kafin ya fara karatu Fatiha ke sai na Abu Hurairu ya tambaye shi ya ce ara'aita sakutaka ba'da takbir qabla al-qira'a manzon Allah muna son ka ba mu labarin shirun da kake yi bayan kabbara kafin fara karatu sai manzo Allah ya koyar da su dawul istifta da yake boye ake ba a bayyana ke shiru na biyu kuma inda suke cewa bayan kammala Fatiha din kafin fara karatun sura an fahimta to amma hikimar da malam ya kawo anan shine zaka bawa mamu waɗanda suke ganin cewa za a karanta Fatiha a sallar da limai yake bayyana karatu ka ba su damar karasawa bayan sun karanta amma wanda mazhabar mai rauni shi gaskiya domin ingantaccen bayani ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai bayyana karatu a sallar da yake bayyana karatu an fahimta yasa jumhur na sahabbai da dayawa daga cikin malamai magabata suka ce idan liman iya karatu a bayyane to kai abin da ke kanka amma mu jin wannan karatu hatta Fatiha ba za ka karanta inda Fatiha take zama dole ka karanta shine raka'ar da liman baya bayyana karatu kamar sallar azhar duka kamar sallar la'asar duka kamar ƙarshen magriba raka'a ɗaya ƙarshen isha raka'a biyu to wannan wajibi karanta Fatiha har ma in baka karanta ba to baka da wannan sallar ana fahimta amma sallar asuba da biyun farkon magrib da biyun farkon isha to jin karatu liman shine karatu wannan shine magana mafi inganci wanda kuma ta samu goyen bayan malamai da yawa akwai kuma hadisi akan wannan magana ana fahimta yasa suka ce a rako'i 17 da ake na farilla to 11 ana buƙatar sai ka karanta Fatiha guda 9 afwan guda 6 su ne wanda ba a buƙaci kai karatu a cikin su wanda aka buƙaci kai karatu a cikin su na Fatiha a kowace raka'a alal aqal shine sallar azhar gaba daya sallar la'asar gaba daya an samu nawa 8 ga biyu isha na ƙarshe an samu nawa ga ɗayan magriba ta ƙarshe an samu 11 wannan wajibi ne ba musahabi bane wajibi ne akan mamu da liman da mai sallah shi kire karanta Fatiha raka'o'i 6 da shari'a ta ce zaka iya shiru ka ji liman ya wadatar ma shine biyun asuba biyun magriba na farko da biyun isha'i na farko sallar da liman yake bayyana karatu idan ka saurara a karatun liman ya wadatar ma amma karatu saraka da liman ki baya bayyana karatu to wajibi ne kai karatu a ciki san gaba hujja da magana da Allah yake cewa fa iza qara'ta alqur'ana fastami'u lahu wa iza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta mu qur'ani in shiru ku saurara to sun ci har a cikin sallar din ayat ta zo fi salati wa qadija aka wasu malaman su ce har a cikin sallama ana karanta qur'ani shi ka ji abin da limamin ya kike fada wallahu ta'ala ala sai maliki cewa wala dalil alayhi taqumu bihi hujja al-sibab wa amma hadith samra radiyallahu anhu alladhi asbata fihi sukutatayn hadithun samra da ya tabbatar da kanci akwai shuru guda biyu da manzon Allah yake yi fihi tafsir li'annahu qad iktirafa al-hasan fi tahdid as-sakatayn an samu sabani agun imam al-hasan al-basri wajen haddade wannan shuru guda biyu da manzon Allah yake wa aqawaha wa arjaha ruwayatu ash'as allati tabi'ahu humayd alaiha bi lafz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu saktatayn ruwayata ash'as allati tabi'ahu humayd wanda akwai ruwayata humayd ta bibiye shi akan wannan maganar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu saktatayn manzon Allah yana shiru guda biyu iza tafta lokacin da zai bude sallah wa iza faraga min alqira'a kulliha to a ruwayar ta zo idan manzon Allah ya kammala karatu gaba daya kafin ya ruku'i ke ba wai ya kammala karatun Fatiha kafin ya fara sura ba ya kammala karatu na sura kafin ya ruku'i to wannan ruwaya ta al-Ash'as wanda Imam al-Humaydi ya bibiye shi da tasa to haka ruwayar ta nuna manzon Allah shiro sa guda biyu dai dai sananne ne shine wanda yake du'a wal istifta dai kuma bayan ya kammala karatu kafin ya ruku'i ana fahimta wannan shine abinda wacce ruwaya ta tabbatar da shi sai yake cewa wa ammar ruwayat amma ruwayoyi da suka zo allati warada fiha as-sakta ath-thaniya ba'da qira'atul fatiha wanda aka rawaito shirun manzon Allah nabi a cikin sallah shine shirun da yake bayan kammala karatun fatiha fa kaduk tilif fiha ala ruwatu an samu sabani kan marawaitar ruwaya fa hiya marjuha liftilaf to mas'ala ce wanda an samu tarjihi akwai wanda suka ce haka ne akwai wanda suka saba musu wa tafarrud akwai kuma wanda yace a haka ne yabi mazhabi guda ɗaya kenan wakala tirmidhi abu isa imam at-tirmidhi yake cewa wa huwa kailu ghayru wahid min ahli al-ilm wannan shine magana agun wanda ba ma mutun da yabo biyu daga cikin malaman ilimi yastahibuna lil imam an yaskata ba'da ma yaftaha as-salah ana so liman yayi shiru bayan yayi kabaran harama kenan wa ba'da al-firag min al-qira'a da kuma bayan kammala karatu gaba daya an fahimta wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq da shi imam ahmad dan hanbali yayi fatawa da hi ishaq bin rahawiya yayi fatawa wa ashabuna yace kuma da malamanmu kun ga wannan ruwaya gaskiya ta fi karfi kenan can ga hadisi na kuma ga maganar magabata duk sun nuna cewa shirun na biyu bayan kammala karatu ne kafin ruku'i kenan bayan kammala karatun sura kafin ayi ruku'i an fahimta alqira'atu khalfal imam fil jahriya kuskure ne mamu yayi karatu a bayan liman amma a sallar da ake bayyana karatu kuskure ne kai karatu a sallar ko raka'ar da limamin ka yake bayyana karatu wa hiya min aqta al-musallin al-muntashira mare ce wannan kuskure ne a gun masallata kuskuren kuma da yaya dudewa wal qira'atu khalfal imam mare ce karatu a bayan liman fi salati al-jahriya a sallar da ake bayyana karatu mansuha dacin ana yi amma manzon Allah ya soki an gane ku ai ayoyin qur'ani ma akwai wannan manan sak min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha akwai ayan da har yanzu ana karanta ta amma hukuncin ta bayar an fahimta suna nan da yawa ana karanta su amma yanzu hukuncin su bayar kamar ayat take cewa Allah ta'ala ya ce idan kun kasance ku goma ne to za ku iya tinkara mutane 20 a yaki idan ku biyu ne za ku iya tinkara mutane 10 idan ku goma ne za ku iya tinkara mutane 20 to sai Allah ya ce al'ana kafafa Allahu anku to waccan ayar Allah ya sassauta muku ita fa alima anna fikum da'afa ko fa alima anna fikum du'fa sai ce fa in kunwa fa in kana minkum mi'atu sabiratu in a menene majma ba eh yau fa in kana minkum mi'atu sabiratu ya galibi mi'atai kaga na in kun kasance ku 100 ne ko masu hakuri 100 to ya galibi mi'atai za ku ne jaye mutum 200 maimakon goma surun su yi fada da 100 ko 20 su yi fada da 200 to an soke waccan yanzu in sai kun kai ku 100 sannan za ku tinkare mutum 200 idan kasa kuke da 100 ku tinkare mutum 200 ku yi laifi ba kamar ayat take magana game da takabar mata wallazina yatawfuna bikum yadhurun azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayri ihraj dace mata shekara guda suke takaba shekara guda suke amma sai Allah ya sako da ayar kuma su yi wata hudu da kwana 10 wallazina yatawfuna minkum yadhurun azwajan yatarabbasna bi anfusina 14 ashhurin wa 10 dacen kuma ba a haramta cin naman jaki ba jakin jeji amma a yakin khaibar manzon Allah sai ya haramta dacen ana yin mutu'a mutatun nizaa mutatun nikah wanda in shiya suka ce wai ba a daina ba dan tsaban neman banza ko amma an soke lokaci da aka soke wannan hukuncin da cin naman jakin gida a yakin khaibar ga hadisi ne cikin bulugul maram manzon Allah ya bayyana a yanzu haramun ne a ci naman jakin jeji Allah ya haramta da ana ci haramun ne ayi mutu a da ana yi haramun ne to shine ce dacan ana yin karatu a bayyane a lokacin da limai yake karatu sallah a bayyane to amma ya zama so tafiya tana tafiya an soke wannan an hana ma mu bayyana karatu a bayan liman a lokacin da liman yake me yake bayyana karatu shi an fahimta sai ce man so wazalika hina man sarafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam min salati lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi zai kammala sallah an gane ko jara fiha bil qira'a sallar da manzon Allah yake bayyana karatu cikin ta fa qal sai ce hal qara'a ma'i minkum ahadan alifan ya ku sahabbai a cikin ku akwai wanda yake karatu tare da ni da zunna ina alifan fa qala rajulun na'am sai wani mutum yace eh manzon Allah ni ma na bayyana karatu na'am ana ya rasulullah ni ne ya ma'aikin Allah fa qala sallallahu alaihi wasallama annabi rahma sai yace inni aqulu mali unadhi a wata ruwaya inni aqulu mali unadhi alquran sai yake cewa ni bace da ku ba kada ku yi jayayya da ni cikin karatu ma'ana kada karatun ku shigo nawa a cikin sallah ai na hana ku wannan kar karatun ya ci wa kudi da jura na hana ku wannan fa qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira Allah ya masa rahama yake cewa fantaha an-nasu an al-qira'a ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sabai suka hanu da yin bayyana karatu tare da manzon Allah azza wa jalla bayyana karatu fi ma jahara rasulullahi sallallahu alaihi bil-qira'ati asallar da manzon Allah yake bayyana karatu cikin ta kina ma sami o zalika min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka ji manzon Allah ya faɗi wannan magana wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam yake karatu a boye a cikin zuciyarsu amma kuma a sallar da liman baya bayyana karatu kamar sallar azhar sallar al-asr ɗayan ƙarshen maghrib da biyu ƙarshen isha an fahimta to wannan shine malamai suka ce wajibi ne karanta alqur'ani afwan karanta fatiha a wannan rako'i wanda liman baya bayyana karatu su qala shaykhul islam ibnu taymiya malam shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa a cikin littafin sa al-fatawa al-kubra mujalladi na biyu shafi 286 wa huwa qawlu aksaru salaf wannan shine magana ta mai da yawa daga cikin magabata annahu idza samia qira'atul imam idan suna jin karatun liman a cikin sallah in santa suna yin shiru ne an gane ko an sit sai su shiru walam yaqra ba sa yin karatu fa inna istima'ihi li qira'atil imam saurarawanka a matsayinka na mamu kaji karatun liman khairun min qira'atihi tafi alkhairi akan kai karatu an fahimta domin cewa khairul hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya ita shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yace kar ku yi cakuɗa karatun ku da liman ashe kai shiru idan liman iya bayyana karatu ya fa alkhairi akan kai karatu wa illam yasma' qira'atahu idan kuma kana nesa baka jiyo karatun liman fa qira'a li nafsihi to a lokacin an baka dama ka karanta ka ji da kanka idan baka jiyo karatun liman fa inna qira'atahu khairu min sukuti agunda baka ji liman to kai karatun kuma yafi kai shiru alkhairi ana fahimta wa za kaulu jumhurul ulama wannan shine maganar da yawa daga cikin malamai a kamalik kamar imamu malik wa ahmad bin hanbal da imamu ahmad dan hanbal wa jumhurul ashabina da yawa daga cikin malaman mu inji shi shiful islam wa qa'ifa min ashabi shafi'i da wa an su tawaga ko wa su kaso daga cikin dalibin imamu shafi'i wa kuma wa abi hanifa da abu hanifa وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن كسان دين مالا ما زام المسألة تشكين تو غا احمد غا امام مالك غا امام ابو حنيفه غا امام الشافعي دي سونا تشكين kaga duk magana ce wanda ta sha maki kowa da kowa ke ita ce magana wanda duk malaman nan sun buga mata stamp cewa ita ce abin da ya kamata a yi idan liman iya bayyana karatu kai shiru idan raka'ar liman baya bayyana karatu kai karatu a zuciyarka idan raka'a liman iya bayyana karatu amma kana nesa kamar sallar juwa kana gunda baka jiyo karatu to an baka dama kai ka ji da kanka an fahimta amma in kana jin karatu liman to shirunka yafi alkhairi akan kai karatu idan kana nesa baka jiyo karatu limaminka to ka karanta domin karatunka agun yafi shirunka alkhairi wallahi ta'ala ala ina ga mun zo karshen kage da zamu tsaya akan ta insha Allah abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu aladar abinda wani kuskure Allah ta'ala ya yi mana gaba daya Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya biya bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya samu lafiya mu kuma lafiya Allah ta'ala ka samu lafiya mu kuma lafiya Allah ta'ala dukkan alkhairi Allah muna roƙon ka hada mu da shi dukkan shari Allah ta'ala muna roƙon ka tsare mu daga fadawa sai rabbul alamin Allah ta'ala ka jikan mu ka jikan mahaifan Allah ka jikan mu ka jikan mahaifan Allah ka sa aljanna ci makomar mu da mu da su gaba daya Allah ka sa aljanna ci makomar mu da mu da su gaba daya Allah ka cire da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madidi shi Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah mu kuma ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala wannan karatu da muke Allah ka sanya musu albarka Allah ka sa zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon gyara kusafuran mu da muke karantawa cikin karatu ka ba mu ikon tsayawa kuma akan daidai ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kuwa gidan shi lafiya lajan da ake samu a wannan gunar karatu Allah ta'ala ka haɗa mu da shi Allah ta'ala ka samu da cikin bayinka wanda suka dace da alkhairi Allah ta'ala muna roƙon ka kasar mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai abun alhini da ya same mu da takeici a wayewan garin Teku a jihar Kaduna da aka samu wasu bata gari daga cikin jami'an tsaron kasar nan suka je suka zuba bomb akan wasu yara a can kudancin Kaduna ko wanda labarin ya yaɗu a media kowa ya ji to muna addu'an waɗanda suka yi shahada Allah ta'ala ya ji gansu waɗanda suke da rauni kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala waɗanda suka rasa iyalansu Allah ka haƙurƙuta da su Allah ka ba su waɗanda za su share musu hawayensu Allah ta'ala mu kuma ya tsare mana rayuwar ya tsare mana mutuncinmu da iyalanmu da addininmu da zamantakewar babu shakka wannan sakaci ne da abin da ya shafi hukumar tsaro ta wannan ƙasar Najeriya abin nan an yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba hatta tentin ƴan gudun hijira an ce wai da kuskure wa jirgin sama ya saka wanda ƴan gudun hijira su kuma ƴan ta'addan nan an san jejin da su ba ɗan ta'addan da hukumar tsaron ƙasar nan ta farin kai ba da sai inda yake ba babu yanzu misali aka samu wani malami yayi abin da bai daidai da ra'ayin gwamnati ba wallahi daga Abuja za a zo har gidansa duk inda yake ya kama shi a tafi ko a riga yake wallahi sai an gano shi a tafi da shi to kuma ina mutumin da zai fito media ya daga bindiga iya harbi iya ce su ne kuma a ce wa 'yan kasa na masu wannan abun kunya ne gaskiya a ƙasa dai irin wannan wanda ta fi shekara 60 da yancin kanta a ce har yanzu da irin wannan wannan abun kunya ne wallahi abun kunya ne kuma har yanzu a ce wai ba ku da ƙwarewar gane mutane da yanta adda mutane da suka suna karatun Qur'ani suna bikin su a gari kuma ba a jeje ba ya ce za ku sako musu gom kuma a cikin su ko bayan ku sako na farko kuma minti 30 ku ƙara sako wani kuma duk a kuskuren ake wanda ya kamata dai manyan musulunci ga gaskiya abin ya ɓaci yayi gaskiya dole in ana haka to wasu ba za su yadda ba wasu kuma za su iya ɗaukar mataki abin da ba a so da kansu wanda ba a kaki mata amma ya kamata hukuma ta shiga abin ta tsawatar ta tabbatar da hukunci zahiri wanda kowa zai tabbatar da an yi abin da ya dace to shine abin da zai kace irin wannan bincike Allah ya tsare mu kuma ya tsare mana rayuwar mu muna addu'a ga gyatimar mai wannan gida an ce ba ta jin daɗi muna addu'a Allah ya ƙara mata lafiya shi ma kuma muna masa don Allah ya tabbake shi bisa al'amuransa da sa gaban alkhairi da kuma dacensa alkhairi Allah ya tabbatar da shi kusakurai kuma Allah ya ba shi ikon gyarawa ma mai ɗakinsa da Allah ya mata rasuwa hajiya ya rungura mata don Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata ayyukanta na alkhairi Allah ya karba kusakuranta na rayuwa kuma Allah ya yafe mata da dukkan dattawan na unguwar da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jikansu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya dattawa kuma da muke tare da su Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu albarka da suke sha'awan wannan da'awa a duk inda suke Allah ya taimake su masu taimakon wannan da'awa a duk inda suke Allah ya taimake su Allah ya dafa mana Allah ya taimake mu Allah ta'ala ya ƙara mana basira Allah ya ƙara mana imani da masu taimakon addini Allah ya taimake su masu kawo zagon gaskiyar addini kuma Allah ya bada maganin su اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين